na kasashen nahiyar turai daban-daban za mu fara kawo muku sakamakon wasan da aka buga a kasar Spain bangaren La Liga na shekarar 2017 zuwa 2018 inda ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Malaga ta samu ta tashi canjin rai babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Leventis a ranar Asabar Park biyu ga watan da zama na shekarar 2017 din kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suka yi canjin rai 2-2 tsakaninsu da Celta Vigo a gidan Barcelona Atletico Madrid ta doke Real Sociedad da kwallo 2-1 Sevilla ko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Deportivo da kwallo 2-0 sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao suka tashi canjin rai babu ci tsakaninsu da Real Madrid ranar Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da kwallo 3-1 sai Getafe a gida ta doke Valencia da kwallo 1 mai ban haushi ita ko kungiyar kwallon kafa ta Eibar ta samu nasara kan Espanyol ne da kwallo 3-1 sai Las Palmas da doke Real Betis da kwallo 1 mai ban haushi ayo kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Girona da kungiyar kwallon kafa ta Alaves da misalin karfe 9 na dare a gogon Najeriya a yanzu da yaka Barcelona take jin ragaman da maki 36 sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia take mataki na 2 da maki 31 Atletico Madrid tana mataki na 3 ne da maki 30 sai Real Madrid wacce take mataki na 4 da maki 28 daga nan sai kasar Ingila shi ma a bangaren Premier League na shekarar 2017 zuwa 2018 wasan mako na 15 ranar Asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta doke Newcastle da kwallo 3-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Watford suka tashi canjin rai 1-1 tsakanin Tottenham Everton a gida ta samu nasara akan Chelsea kan da kwallo 2-0 sai Brighton and Hove Albion ta sa kashi a hannun Liverpool da kwallaye 5-1 Leicester City a gida ta lallasa bolle da kwallo 1 mai ban haushi West Bromwich Albion ta canjin rai babu ci ne tsakanin da Crystal Palace Stoke City a gida sun samu nasara kan Swansea City da kwallo 2-1 sai Arsenal ta sha kashi a gidanta a hannun Manchester United da kwallo 3-1 a jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa AFC Bournemouth ta samu nasara kan Southampton da kwallo 1 mai ban haushi Manchester City a gida ta doke West Ham da kwallo 2-1 a yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City take jin ragaban teburin Premier League a wasannin mako na 15 da maki 40 sai Manchester United take biye mata da maki 35 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace tana mataki na 3 ne da maki 32 a Ligue 1 na kasar Faransa kuwa an gwabza a wasannin mako na 16 inda ga yadda ta kaya a wasannin inda a ranar Juma'a kungiyar kwallon kafa ta Dijon ta samu nasara akan Girondins da kwallo 3-2 sai kuma ranar Asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg ta doke kungiyar kwallon kafa ta PSG da kwallo 2-1 Monaco a gida ta samu nasara akan Anga SCO da kwallo 1 mai ban haushi Lille a gida ta doke Toulouse da kwallo 1 da babu Rennes ta samu nasara akan Amiens da kwallo 2-0 sai kungiyar kwallon kafa ta Troyes ta sha kashi a hannun Guingamp da kwallo 1 mai ban haushi Nantes a gida ta doke Metz da kwallo 3-0 a jiya Lahadi kuwa sai Saint-Étienne ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo 2-1 sai Montpellier ta tashi 1-1 tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille PSG ke jira gaban da maki 41 Lyon tana mataki na 2 da maki 32 sai Monaco take mataki na 3 ita ma da maki 32 sai Bundesliga na kasar Jamus mako na 14 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Freiburg ta tashi babu ci tsakanin ta da Hamburg sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a ranar Asabar ta doke Hannover 96 da kwallo 3-1 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Bayern Leverkusen ta samu ta tashi canjin rai babu 1-1 tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da kwallo 4-0 sai kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen da ta samu nasara kan Stuttgart da kwallo 1 mai ban haushi Mainz 05 ta doke ta sha kashi a hannun Augsburg da kwallo 3-1 sai kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 suka tashi da biyu tsakanin Stockholm a jiya Lahadi ko Hertha Berlin ta sha kashi a hannun Frankfurt da kwallo 2-1 Wolfsburg wata ta doki kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach da kwallo 3-0 ita bayan haka a yanzu haka da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take jin ragaman da maki 32 yayin da Leipzig take mataki na 2 da maki 26 Schalke 04 tana mataki na 3 da maki 25 a labarin club da club kuwa an bayyana sunan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Sergio Ramos a matsayin dan wasan da ya fi kowane dan wasa samun jan kati wato red card a turanci dan wasan da yanzu haka ya samu jan kati a bangaren La Liga har guda 19 ya samu wannan cikon na 19 ne a wasan da suka buga ranar Asabar tsakanin sa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao, inda kungiyar kwallon suka tashi babu ci. Dan wasan dai a tarihin wasannin sa yanzu haka yana da jan kati guda 24. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa, hukumar da ke kula da wasannin kwallon kafa ta kasar Ingila ta ce da yiwuwar za ta sake kara wa dan wasan zake na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Paul Pogba tsawaita wasannin da ba zai samu damar fafatawa ba a kasar Ingila sakamakon jan kati da aka bashi a wasan da kungiyar sa ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, wanda aka bashi jan kati kai tsaye, wanda sakamakon haka dan wasan ba zai samu damar buga wasanni uku ba. Don haka hukumar kula da wasannin kwallon kafa ta ce za ta samu rahoto daga wajen rafin don ganin cewa ana tunanin Pogba ya sake aikata wata abin da bata dace ba bayan an bashi jan kati. In hakan ta yiwu za a kara masa akan wasanni uku zuwa sama da haka. Iya abin da ya sa waka kenan a labarin wasannin huta lafiya.